أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Litinin 25 ga watan Ramadan, Hijirar Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, shekara 1441. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu damar samun ikon ci gaba da zama domin karatu a waɗannan kwanaki muhimmai, masu matuƙar daraja, masu falala, kwanakin ƙarshe na goma na ƙarshen watan Ramadan. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da dukkan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanaki, ƴantawa da Allah subhanahu wa ta'ala yake daga wuta zuwa aljanna. Allah sa muna cikin waɗanda suka riski wannan dacewa da iyayenmu da kakanninmu da zuriyarmu da iyalanmu da ƴan uwanmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu cikin wannan garabasa na ƴantawa daga wuta zuwa aljanna. Muna karatu a cikin ayoyin surati Ali Imran, a inda muke magana akan zuriyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su da alkhairi, kuma ya tabbata cewa su zababbu ne a cikin bayinsa. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana irin ayyukansu, yawaita addu'a da tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin dukkan harkokinsu, wanda shi ya bada daman suka zama wato nagartattu. Cikinsu akwai annabawa da salihai da kuma waɗanda suke masu manya-manyan daraja. Wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ne ba don komai ba, sai don mu musulmai in mun karanta mu yi aiki da Al-Qur'ani ta hanyar koyi da su, mu yi koyi da su don mu samu dacewa irin tasu da izinin Allah. Sannan kuma mu samu mu zamanto mu ma mun riski irin waɗannan falaloli da suka riska, ta yadda kowa a cikinmu yakan so idan a gidansa ne ya samu riko da addini, sannan gida ya zama gida na addini da kuma kula da bin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala. Mutum ba zai so ya zamanto rayuwarsa awargaje take, babu ruwansa da addini, babu ruwansa da dokar Allah, babu ruwansa da bin Allah, babu ruwansa da sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam. Wannan akwai asara mai yawa a cikin haka. Don haka Allah subhanahu wa ta'ala yake ta buga mana misalai da waɗannan jama'a, wana family da suka haɗa wato jama'a masu daraja masu girma, ta hanyar ɗayawa da tawakkali ga Allah da kuma yawaita addu'a da suka tsaya da yi. Za mu ga dalilin dai addu'ar mahaifiyar Maryam gare ta tun tana cikin ciki har bayan ta haife ta, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƴarta ta zama mai albarka, sannan ta zamanto nagartacciya mai aƙida, mai tauhidi, mai sanin Allah, wanda har hakan ya bawa annabi Zakariya sha'awa, ya kai shi ga sha'awan shi ma Allah ya bashi aihuwa. Don haka shi ma ya dogara ga Allah, ya duƙufa, ya ci gaba da addu'a. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi addu'arsa, aka masa albishir da ɗa. Bayan ya yi shekaru da yawa a duniya bai aihu ba, matarsa kuma juya ce da bata aihuwa, Allah subhanahu wataala ya raya mahaifarta. Kaga sai da aka wayi gari kusan da annabi Zakariya da annabi Yahya ɗansa kenan, wadda Allah ya bayyana masa cewa yaron zai zama annabi tun ba a haife shi ba, da matar annabi Zakariya ma'ana mahaifiyar annabi Yahya, rige-rige suke suna musabaka akan addinin Allah, akan aiki da bautar Allah. Allah ne ba da labari, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sun kasance yusari'una fil khairati, suna musara'a gaggawa kowa so yake riga dan uwansa, fil khairati a cikin ayyukan alkhairi, wa yad'unana ragaban wa rahaba. Kaga nan ma sai Allah subhanahu wataala ya ƙara maimaita maganar addu'a da kaskantar da kai, wanda shike bada nasara a rayuwar duniya da lahira. Aje waya da'una na ragaban wa rahaba, suna addu'a gare mu, suna kiran mu, suna roƙon mu, suna masu kwadayi, suna masu firgici idan suka saba wa Allah, suna mana suna jin cewa lalle Allah subhanahu wataala zai biya musu bukata, kuma wani lokaci sukan firgita saboda yanayi na sabon Allah da suke yi na kuskure. Allah ce wa kanu lana khashi'in, sun kasance masu tsananin kaskantar da kai ne gare mu, ana suna kaskantar da kai ta hanyar mai da al'amarin su ga Allah subhanahu wataala, wanda ke nuna mana cewa akwai bukatar komawa ga Allah cikin dukkan komai. To shine Allah subhanahu wataala yake bayyana matsayin ita kuma Maryam din, yadda Allah subhanahu wataala ya daga darajanta bayan ma ta girma. Shine Allah yake bayani, wa id qalatil malaikatu ya maryam inna Allah astafaki. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Id qalatil malaikatu ya maryam الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم كنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
إن الله يبشرك كما كتاشب منه اسمه المسيح. الله سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة تنا لوكتن دمالائكوس كتشيوا ya Maryam, ya ke Maryam, inna Allah astafaki, lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe ki, ita zababbiya ce a gurin Allah. Ka duba fa wannan mahaifiyar take addu'a gare ta tun tana cikin ciki, addu'a na gari, addu'a na cewa ta zama baiwar Allah, tana addu'an Allah ya bata aihuwa ta sanya abunda za ta aifa din a hidimar addinin Allah da hidimar masallaci da tsaftace masallaci. Wannan shine burinta, wannan shine abunda ta kasance take tunani, abunda za ta haifa tana tunanin kila za ta haifi da namiji ya zama nagartacce tsayayye akan addinin Allah. Wadda a yau yawanci da za mu yi sa'a a ce kullum mutum yana addu'an ya samu zuriya tsayiba nagartattu tsayayyu akan addinin Allah, to da shikenan kawai ya huta. Maganar duniyar su wannan ba kai bane zaka sama musu duniya, duniyar su za ta zo ta same su da gaggawa za ta zo gare su har walatan tana gudu za ta zo gaban su kuma za ta durkushe a gaban su ita duniya bin mutumin kwarai take wanda yake zuhudu yake taka tsantsan game da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana in kana son duniya ta bika to ka gudu ka kyamace ta idan ka kyamace ta to za ta biyo ka in kana son mutane su darraja ka ba za su rena ka ba to ka kyamace abun hannun su idan ka kyamace abun hannun mutane ba gaira ba dalili ba ruwanka da shi in sun baka alhamdulillah duk wanda ya dauko abu ya baka shikenan ka godewa Allah ka masa addu'an alheri amma ka zuba hankalinka zuwa ga wasu abubuwa na jama'a to darajar ka za ta zube tabbas ba za ka yi daraja ba ko kadan a gurin su amma idan ka kauda hankalinka daga abun da yake gare su to darajar ka za ta dagu wannan shine zahirin harkar rayuwa to haka nan kuma idan kai taka tsantsan ka nisanci duniya to Allah subhanahu wataala shi kuma zai soka idan Allah subhanahu wataala ya soka to shikenan ka ci nasara don haka ita mahaifiyarta abinda take roƙa gare ta shine ta zamanto ta samu zuriya tayyiba waɗanda za su tsaya tsayin daka wajen taimakon addinin Allah ba sa fayyawanci wannan yake zuwa hankalin mu ba yanzu misali mutum yayi ta addu'a Allah ya bashi da mahaddacin alqur'ani mai himma mai karantar da addinin Allah ba sa fayyawanci mutum zaka ga ya damu da irin waɗannan addu'o'i ba in ba wanda Allah ya yi wa dace ba to da yawa kawai an fi addu'an kawai a samu dadin wanda zai samu abun duniya kuma idan ma ba a faɗi haka ba ayyukan mu sune za su nuna maka domin zaka ga daga zaran ƴaƴa sun fara dan tashi to an fara musu hidima wajen ginin harkar duniya zallate da za a gina su a duniyance nan zaka samu ba a sassauci a wannan bangaren in ma a kashe kuɗi sosai ne ta bangaren gina su a duniyance zaka ga ana kashe kuɗi din amma bangaren gina su a bangaren lahirance to ne zaka ga ana sakaci komin arhan kuɗin zaka ga ana sakaci yawanci yakan gwada irin wannan abun da makarantar islamiyya da kuma makaranti na boko da ake zuwa kaga mutane suna kashe dubban kuɗaɗe a wancan bangare saboda harka ce ta a ganin ido ana ganin abun a duniyance ne zalla to shi ko mutum yakan manta cewa ita fa duniya ba kai ne zaka samar wa danka abun da kake so ba tuni tukunna Allah ya riga ya raba masa shi yasa zaka iya ganin ƴaƴan talakawa waɗanda suka yi makaranta ba ta sisin kwabo ba makarantun su 100 ne a cikin aji su kaza amma a cikin su Allah yakan zakulo wanda zai ta daga shi ya ta daga shi har sai ya zama abun da Allah yake so ya zama wasu kuma zaka iya ganin su ba dumbin kudin da ba a kashe musu ba amma har yanzu suna talalabuwa a gefe guda Allah ya kiyaye shi yasa zaka gane cewa shi al'amarin harkar duniya da rabon duniya wannan yana hannun Allah kuma Allah ya riga ya raba shi to amma addini shine ake so ka dora mutum kuma idan ka samu mutum wanda Allah ya taimake shi ya rike addini to zaka ga addini ya zama shine jagora gaba daya a rayuwarsa diploma kadai zai zama yake da shi amma zai ga ya fi wasu masu PhD da yawa daraja a cikin al'umma wani ma secondary kadai ya gama amma ana girmama shi ana daraja shi a cikin al'umma saboda addini da Allah ya bashi ikon rikewa mutane suna jiran ya iso mutane suna jiran su raka shi mutane suna jiran su gaisa da shi amma bai wuce takardar secondary kawai yake da shi ba wani kuma yayi degree har guda uku amma ina in ya wuce ba a san ya wuce ba saboda har yanzu tukunna bai fara yi wa al'umma komai ba aga komai ba mutane ba su gani a ƙasa ba sai dai kawai in kana magana to zaka ji an ce maka wancan dakta ne to amma dakta mai sai me to irin wannan abubuwan da yawa mutane ana mantawa da shi saboda tsarin Allah subhanahu wataala ba ina rena ko daktanci bane amma daktanci Allah so ya zama mai amfani ne yawa in bai zama mai amfani ba yawanci mutane ba sa waiwaiwa su gan shi idan mutum musamman in ba addini tattare da daktanci to gaba daya ta zama soki burutsu in kana neman soki burutsu shine daktancin da ba a gauraya shi da tarbiyar addini ba kawai ji ake da daktancin zalla irin na bokonci zalla wanda babu harkar addini wajen mu'amalantar mutane to irin wannan akwai matsala sau da yawa sai kaga ana rusa wasu abubuwa da ya kamata a ce an gina su saboda ba a kula da menene tarbiya take karantarwa ko menene addinin musulunci yake karantarwa ba. Don haka Allah subhanahu wata'ala yana nusar da mu cikin waɗannan abubuwan mu gane cewa burin addinin musulunci da burin mutum ya zama na ƙwarai da burin samun zuriya tsayyiba shine kowanne alkhairi kuma shine wanda zai ba mutum daman cin nasara a duniya da kuma cin nasara a lahira. Idan an samu zuriya tsayyiba wanda ta ginu akan tarbiya mai kyau da girmama mutane da sanin darajar mutane, haka yaron ya tashi ko yarinyar ta tashi, to zaka ga cewa an samu nagartacciyar wato zuriya a wannan gurin. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake bada labari waɗannan zuriya din, yace zurriyatan ba'daha min ba'd. Aka wa iz qalatil mala'ikatu ya maryamu inna Allaha astafaki, ka tuna lokacin da mala'iku suke cewa Maryam lalle Allah subhanahu wata'ala ya zabe ki, wa tahharaki ya tsarkake ki, wastafaki ala nisa'il alamin, Allah subhanahu wata'ala ya zabe ki akan sauran matan talikai gaba daya. Zabin da Allah ya mata, malamai suka ce da a ce akwai annabi mata, da ita Maryam za ta zama annabi mace, mahaifiyar annabi Musa alaihi salam. Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani wa auhayna ila ummi Musa an ardiqihi, mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa cewa ki shayar da shi. Wasu malamai suke cewa wannan ya nuna Allah ya ce ya mata wahayi, inda akwai annabawa cikin mata da za ta zama ita ma annabi ce. Azinan wannan Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam, wa iz qalatil mala'ikatu ya Maryamu inna Allaha astafaki, kaga wannan sako ne daga mala'iku kaman ta hanyar wahayi. Allah ya zabe ki ya tsarkake ki, babu wata matsala ta cire ita a tarbiyanta da dabi'unta da kamewanta, bata sake jiki ga waɗanda basu halatta ko wanda bai halatta gare ta ba, sannan ko bata yi aure ba hatta aihu. Wastafaki ala nisa'il alamin, Allah ya zabe ki akan matan talikai gaba daya. Ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamula minar rijali kafir, dewa daga cikin maza an samu wanda sun cika 100 bisa 100 wajen daraja a gurin Allah, an samu wadanda suka cika 100 bisa 100 a cikin maza an same su da yawa, amma ba a samu a cikin mata wanda suka cika 100 bisa 100 ba irin guda hudu. Mata hudu sun cika 100 bisa 100 wajen daraja a gurin Allah, sune wato Maryam bintu Imran, wato Maryam ita wannan mahaifiyar annabi Isa alaihi salam, sannan wato biyu daga cikin banu Isra'il, Asiyatu bint Asiyatu imra'atu Fir'aun, sai Asiya matar Fir'auna, sai Khadijatu bint Khuwailid. Idan ka gangaro al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sai Khadija bint Khuwailid, ummul mu'minin Khadija radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta hudun Fatimatu bint Muhammad ko Fatimatu bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ita ce Fatimatu bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka neman mata masu daraja wanda suka cika 100 bisa 100 cikin daraja a mata gaba ɗaya na duniya, to babu kamar wannan hudun. Sai ya ce wa inna fadla Aisha ala sa'irin nisa ka fadli saridi ala sa'iri ta'am, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yace amma fa falalan Aisha radiyallahu anha akan sauran mata gaba ɗaya kamar falalan Farid ne, Farid abincin da ake yi na dibino mai daraja mai tsada a gurin Laraba. To sai buga misali da shi, kamar misalin wannan abincin ne akan sauran abinci gaba daya, saboda daraja da yake da shi, saboda daraja da Aisha radiyallahu anha Siddiqatu bint Siddiq take da shi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To kaga ashe waɗannan mata idan ka duba su gaba daya zaka ga dukkan su babu wacce ba ta da daraja wajen riko da addinin Allah ne. Riko da addinin Allah shi ya ba su wannan daraja. Idan ka dau Asiyatu imra'atu Imran imra'atu Fir'aun, riko da addinin Allah ta yi, ta musulunta, ta yi imani da abun da Allah ya aiko annabi Musa da shi, bayan tare ne shi sannan ta yi imani da abin da Allah ya aiko shi da shi, sannan Fir'auna ya sa aka halakar da ita saboda imanin da ta yi. Amma bayan an halakar, lokacin da ake halakar da ita, ta tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mata karbuwa, ta karbu a gurinsa. Ya ce rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min alqaumi zalimin. Kaga wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da matsayinta. Idan ka dau misali a ita kanta Maryam din mahaifiyar Annabi Isa alaihi salam a cikin matan Banu Isra'ila kenan, zaka ga cewa mace mai daraja wacce take a tun daga aihuwanta kai, tun kafin a haife ta har aka haife ta, ita kan ga sunan ayoyin da muke karantawa yanzu kai tsaye kawai suna bamu bayani akan irin darajojin da take da shi. Kuma ita ce mahaifiyar Annabin Allah wanda shine na hudu a cikin halittan Allah, a cikin ulul azmi minar rusul, waɗanda suka fi kowa daraja a cikin annabawa, a cikin mutane gaba daya wanda suka fi kowa daraja su ne guda biyar. Na farkon su shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na biyun su shine Annabi Ibrahim alaihi salam, na ukun su shine Annabi Musa alaihi salam, na hudun su shine Annabi Isa alaihi salam, na biyar din su shine Annabi Nuh alaihi salam. Sune wanda Allah ya ambace su a cikin suratul Ahzab, kuma ya ambace su a cikin suratul Shura. Don haka ashe ita mahaifiyar daya daga cikin su ne, shine na hudun shine Al-Masih Isa ibn Maryam alaihi salam. Sannan idan ka duba Khadijatu bint Khuwaylid radiyallahu anha wa ardaha ummul mu'minin, ita ta kasance wajen riko ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakon sa a matsayin sa na mijinta. Ita ce wacce ta tsaya da dukiyarta da komai nata sai da ta taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da matan gidansa suke magana, so da yana girmama ta bayan ta rasu ma, kawatta ma da ta zo gidan, sai da ya zamanto ya daraja ta, ya girmama ta, ya abuna. Saboda haka sai dan wani abu ya motsa a cikin zukatansu, suka ce ya aka yake girmama ta, yace saboda ita kawar Khadija ne. Wanda sai suka sa, sai abu ya taba su, suka ce to Khadija ma har yanzu ba kamanta da ita ba, balle ma kawatta. To shine yake cewa babu wadda zama, babu yadda za a yi imanta da Khadija a rayuwa. Saboda ne ta rike ni a lokacin da mutane suka kaurace mu, ta taimake ni da dukiyarta a lokacin da mutane suka bijire babu mai taimako na da dukiyarsa, ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirce. Ita ce wacce Allah ya azurta ni da ƴaƴa da ita. Kaga wannan, sai da abunan sai da suka ce, sauran matan suka ce daga yanzu ba za mu sake masa magana in dai akan Khadija ne ba, mun saddakar kawai mun sallama saboda matsayinta. To Khadijatu bint Khuwaylid ba abun da bata yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen darrajawa da girmamawa ba. Sannan idan ana magana Fatimatu bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ita ce shugabar mata a gidan aljanna. Fatimatu bint Rasulillah ta kasance sallallahu alaihi wasallam mata ga Ali ibn Abi Talib, wacce ita ya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin biyayya da tausayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tana iya sayan dukkan lokacin da aka dora masa kayan cikin abu ne raƙumi ko giwa ko raƙuma a kansa lokacin da yake sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala. Fatima ita ce ta yadda duk abin da zai same ta ya same ta saboda tausayi ga mahaifinta, da kuma yadda take jinjina wa mahaifinta, ke kuma matukar son sa, yake matukar son ta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar son Fatima. Babu wani mutum a duniya da ta bangaren kafadu musamman ta baya ko ta gaba da tafiyarsa ta yi kama da tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin Fatima bint Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wanda dukkan wanda suka san shi sun shaida wannan, hatta matansa Aisha radiyallahu anha take cewa wata ran muna zaune a cikin gida mu matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ga Fatima ta shigo tana tahowa, ba ka iya rabe tafiyanta da motsin jikinta daga tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da motsin jikinsa. Haka kuma ƴaƴanta Al-Hasan da Hussein sune suka fi kowa kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen jiki, a jikinsu duka irin jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Balma su raba Annabi sallallahu alaihi wasallam biyu ne, daga kunkumin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kasa babu wanda ya kai Husaini kama da shi ta wannan gurin daga kunkumin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sama babu wanda ya kai Al-Hasan kama da shi ta wannan gurin radiyallahu anhu wa ardahu kafara sune ƴaƴan Fatima radiyallahu anha amma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka kowa ya san cewa matsayin waɗannan mata sun cika 100 bisa 100 ba mata ne waɗanda suke masu almabazzaranci da rayuwa masu tsaigumi da shige-shige da gulmace-gulmace da annamimanci a dukansu gaba ɗaya riko suka yi da addini a mafi hatsarin hali suka haƙura kuma da inda suka samu kansu suka tsaya tsayin daka ka duba Asiya imra'atu fir'auna ne mijinta amma bata taba saba masa ba duk da kafirci da yake kai ita kuma tana bin Allah har Allah subhanahu wataala ya kawo matsayin da shi ya halakar da ita wannan tana tsaye tana juriya tana jajircewa har Allah ya halakar har shi fir'auna ya halakar da ita kafin ta bar duniya sai da aka nuna mata gidanta aljanna kaga wannan matsayi ne don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa ita ta samu daraja na cika 100 bisa 100 a gurin Allah subhanahu wataala hakanan abune ita Maryam hakanan Khadijatu bint Khuwailid sai da akwai ranar da Allah subhanahu wataala ya aika malaika Jibril musamman yace masa je ka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da gaisuwa cewa Allah yana gaida Khadija radiyallahu anha wa ardaha Allah yana gaida Khadija saboda tsananin yanda take biyayya ga mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yanda take daraja shi take girmama shi daga duk wani wanda zai tsangwame ta yana tsangwamanta ne a matsayinsa na makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine dabi'a in mace ta zamanto mai girmamawa da darajawa ga miji to za a samu ana tsangwamanta a gurare daban-daban da maganganu ko kuma a rinka tsangwamansa sai ta mallake shi tayi waye duk irin waɗannan maganganun yawancin su kan fito ne bisa ga al'adu da rashin sanin addinin Allah da kuma wasu abubuwa na sa idonka akan abun da bai dace ka sa ido akan sa ba yauka sai kai ka kawai ga gulma ko ya kai ki ga gulmace-gulmace ko ya kai ki ga faɗan maganganun da ba gaskiya ba ko ya kai ki ga jifan wasu mutane wanda jifan su zai saki cikin bala'i a rayuwa baki san menene ya saki cikin bala'i ba wasu bayin Allah ne in an taba su sai Allah ya bi kadu saboda ba amma ko ba a san su ba sai zaka kame daga yawan magana akan mutane da mutuncin mutane don wata kila zaka tabo abun da ba zaka kai labari ba wata ta taba har yanzu bata samu nutsuwa a guri daya ba wata ta taba har yanzu bata samu kwanciyar hankali ba wani ya taba har yanzu bai samu kwanciyar hankali ko a kasuwancin sa ko a harkar sa ba ya taba wani daga cikin bayin Allah me yasa shi bai sani ba bai san me ba ko bai daina gulman ba saboda me bai san ciwon sa ba bai san matsalar sa ba bai san me yasa harkar sa ta gurbace ta tsaya ya kasa gane kanta ba bai san me yasa kullun ya zama dan wahala ba shi kullun cikin wahala kuma ya kasa hanuwa daga wannan wahalan ko ba zai iya fidda kansa a cikin wahalan ba me yasa kake cikin wannan wahala gulmace-gulmacenka da kake yawan taba bayin Allah amma ya gane cewa gulmace-gulmacensa ya sashi a cikin wahala ya kasa ganewa ya gane cewa taba mutuncin bayin Allah ya sashi a cikin bala'i ko ya sa ta a cikin bala'i kullun hannunta baya iya rike abun alheri sai ya wargaje kullun sai kai tana cewa an yi mata sammu ko an yi mata hannu ke ki kai wa kanki sammu saboda ba kame bakinki kina gulman wasu bayin Allah na kwarai ko kina maganan wani gidan wani to wannan shine sammunki shine tsafin da aka miki ke ki kai wa kanki tsafi inda tsafin ne to na karki zargi kowa ko ni sai a'a kishiyarki kike zargi saboda yanzu haka duk abin da kika rike a hannunki baya zama ta ina zai zauna kin zama magulmanci har kin taba wasu daga cikin bayin Allah to saboda haka waɗannan mata da suka samu daraja basu taba haƙƙin waɗansu ta hanyar maganganu ko ta hanyar cin mutunci ko ta hanyar abin da bai kamata ba bal kawai suna tsaye wajen bin Allah sau da ƙafa wanda shi ya kai su ga daraja ya kai su ga tsayuwa kuma ya ba su daraja duniya sannan kuma ya ba su daraja lahira don haka Allah subhanahu wataala yake faɗin a darajar Maryam anan إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أتي متون ينا ياو أدورن قصا أسوقو دا آية تفائل ونن مغانا للي ألا يازا بيكي للي كما ياز أركا جيكي kuma lalle ya zabe ki akan dukkan matan talikai a wannan ya isa daraja mala'iku su asasu su badi wannan suka sake cewa ya maryamu ya ke maryam uqunuti li rabbiki ki tsaya ki bautawa ubangijinki ka duba fa duk inda aka je aka dawo maganar kawai a bautawa Allah ake amma duk inda aka je aka dawo maganar ayi addu'a a tsaya me qunuti Uqunuti li rabbiki qunuti shine ki tsaya tsayin daka wajen tsoron Allah da roƙon Allah kina mai kaskantar da kai qunuti shine ma ma'anar sa kaskantar da kai shine qunuti idan kace ba abuna qunuti kaskantar da kai da tsayuwa a gaban Allah da mai da al'amari ga Allah wannan shine qunuti don ka kace mata ya maryamu qunuti li rabbiki ya ce maryam tsaya ga Allah subhanahu wata'ala ki kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ki mai da al'amarinki ga Allah ki yi addu'a ki yi ibada ki rike inda Allah ya ajiye ki ki zamanto kin san Allah subhanahu wata'ala madu lokacin da aka ce mata irin yadda suke a yanzu ya ayi da aje can a tsuguna a tashi a koma can a tsuguna a tashi ba za ta yi ba za ta samu alheri ba kullun rayuwar duniya ana buƙatar hakuri da juriya da imani da sanin Allah subhanahu wata'ala duk wanda ya gina rayuwarsa akan abun duniya zai wahala duk da gina rayuwarsa ko mace ta gina rayuwarta akan abun duniya da tunanin duniya da wasu abubuwa za ta wahala ne kawai ko ba za ta cimma burinta ba ba za ta cimma burinta ba saboda haka kullum ana son mutane su zamanto masu sanin Allah subhanahu wata'ala masu yadda da Allah subhanahu wata'ala masu bin Allah kaga wannan masu daraja da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa waɗannan mata darajar su ta kai daraja ta cika wajen daraja ga irin matsayin da suke da shi ga irin umarnin da Allah yake musu ba kawai wajen harkar duniya yasa Allah ya zabe su ba a harkar addini da riko da dokokin Allah sai yasa Allah yake ƙara umartan su ci gaba da wannan ya maryamu qunuti li rabbiki ya ki maryamu qunuti li rabbiki ki tsaya tsayin daka wajen bautar ubangijinki wasjudi ki ci gaba da sujjada ma'ana ki tsaya da sallah kina bin Allah subhanahu wata'ala warka'i ma'a rawaki'in ki yi rukui tare da masu ruku'i ma'ana kullun ki zamanto kina daga cikin waɗanda mala'iku ke lissafa su wajen ruku'i ma'ana ana nufin mata ta zama tana yawan tsaye da sallah kar harkar duniya ya kawar da ita daga tunanin tsaye da sallah duk inda za ki samu ki iya sallah ki koyi sallah ki tsaye da sallah ki dage ki riƙe wannan in kika samu inda za ki samu ƙaruwa a addinin Allah ko kika samu addinin Allah to ki tabbata shi ne daraja gare ki duniya da lahira in kuma kika ce a'a kina da wasu tunane na shedan to shikenan sai ki sa kanki a cikin wahala da wasu abubuwa na dawainiya don kan maza da mata ana buƙatar su rike addinin Allah riko na sau da kafa su bi Allah subhanahu wataala bi sau da kafa kar mutum ya zamanto ka duba dai waɗannan mata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da darajar su harkar gaba ɗaya ta addini ce ba harka ce ta duniya ba harka ce ta wani abun alfahari ba ko wani abu ko kaza in kana son daraja duniya da lahira rike addinin Allah duk wanda yake son daraja duniya da lahira ya rike addinin Allah maganan sana'a maganan kasuwanci maganan aiki maganan duk wani abu na neman arzikin duniya wannan halal ne matukar babu haramci a cikin abun da ka sa a gaba ka je kai aikinka ka je kai kasuwancinka amma a cikin kasuwancinka kar ka sabawa Allah a cikin kasuwancinka ka lazimci harkar addini yadda shari'a ta tanada haka zaka yi aikin gwamnati kake a cikin aikinka na gwamnati kar ka sabawa Allah ka lazimci tafarkin harkar addinin Allah banda cuwa-cuwa banda diban haram banda araba da kai abun da bai halatta ba banda gaggawan cewa sai kai arziki na Allah ne subhanahu wata'ala ka same shi ta hanyar halal shine alkhairi gare ka duniyarka da lahirarka don ka mutun ya kwantar da hankalinsa ya bi Allah waɗanda muke karanta tarihin su nan ake bayanin su tun aihuwa tun suna ciki Allah yake ba mu bayanin su ba komai yasa suka samu wannan daraja ake karanta su a cikin alqur'ani ba sai don riƙon su ga addinin Allah sai don biyayya su ga addinin Allah don haka mu ma in mun bi addinin Allah babu abun da ya zama laifi da zaka yi wajen neman harkar duniya ba laifi bane matukar abun da kake din ba haramun bane matukar abun da kake din bai saba wa ka'ida ba ka je ka yi shi ka nemi addini ka nemi rufin asirin Allah subhanahu wataala shin sana'ar hannu kake shin aikin gwamnati kake shin kasuwanci kake yi shin wani abubuwa kake na harkar ka ta neman abun da kake nema na arziki wannan babu matsala a tattare da shi halal ne in dai abun ba haramun bane kuma babu sabon Allah a ciki Allah subhanahu wataala ya halatta maka kaje kai amma kar ka manta addininka wa tagi fi ma ataakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik duk abun da zakai ka more rayuwar duniya ta hanyar halal ka yi abun da kake so ka ci abun da kake so ka gina abun da kake so ka gina in dai Allah ya hore maka halal ko duk garin nan ba gida da ya kai naka kyawu in kai wannan ba wanda zai ce kai laifi matikar da dukiya ta halal kai ko duk garin nan babu wanda ya kai abun hawa naka kyawu matikar da dukiya ta halal kai babu wanda zai ce kai laifi kai daidai wannan godiya ce ga ni'imar Allah babu kuma laifi a cikin sa matikar baka sanya haramun a cikin harkar ba haka wannan abubuwa ne abu dai suke Allah subhanahu wataala bai kuntata mana a rayuwa ba abinda Allah yake bukata kawai mu bi Allah haka waɗannan mutane suka samu daraja Allah ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a rawaki'in Allah ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka san cewa wannan duka labarbaru ne na gaskiya na ghaibi wanda suke boyayyun labarbaru wanda aka yi su tun ba a halicce ka ba waɗannan mutanen gaba ɗayan su sun rayu tun ba a halicce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba tun zamanin aihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam bata zo ba aka yi su suka bar duniya duka ba a halicce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma yau sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba da labarin rayuwar su tamkar yana nan aka yi tamkar a gaban sa aka yi su wannan ya zama labari na gaibi da Allah ya sanar da shi ya kuma tabbatar masa domin me don a tabbatar da gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik wannan yana daga cikin labarbaru muhimmai na gaskiya na ghaibi wanda yake boye nuhihi ilaik wanda muke wahayin sa zuwa gare ka wama kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam baka tare da su lokacin da suke jefa alqaluman su suna ƙuri'a sai da aka yi ƙuri'a kowa so yake reni Maryam ka duba daraja baban ta ya rasu amma Allah ya kawo mata mai reno kowa so yake rene ta maka ayyuhum yakfulu Maryam kowa yana jefa ƙuri'a waye a cikin su wanda zai reni Maryam har Allah subhanahu wataala ya sanya annabin Allah Zakariya ya rene ta Allah ce wama kunta ladaihim iz yahtasimun baka nan tare da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam iz yahtasimun logan da suke kusuma a tsakanin su wannan yace shi zai dauke ta wancan yace shi zai dauke ta baka nan a tsakanin su Allah subhanahu wataala shi ya bata wannan daraja Allah subhanahu wataala shi ya sa mata wannan dama saboda me addu'o'i da mahaifiyarta ta rinka yi tun tana cikin ciki addu'o'i da mahaifiyarta ta rinka yi bayan ta haife ta bata butulce tana ihu tana tunani ko ta rinka alfahari cewa ba dukiyar babanta ya ishe ta ko kaza kaza ko kuma ta koma tana butulci cewa babanta baya nan ya za a yi duwan nan bata yi shi ba ta tsaya ga Allah subhanahu wataala har Allah subhanahu wataala ya kai ta ga wannan daraja don haka Allah subhanahu wataala yake fadin wannan matsayi ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam baka nan duka waɗannan abubuwa suka faru amma yau gashi nan kana bada labari dalla dalla domin Allah ya sanar da kai wannan ke tabbatar mana gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani kuma a duniya da ya isa ya Musa yadda abun ya faru haka alqur'ani ya bada labari kuma haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa mutane waɗanda suke son su ƙaryata alqur'ani da sun samu dama sun samu kalma daya ta musu wacce ba haka abun ya faru ga waɗancan mutanen ba da sun samu kalma daya da sun ƙaryata alqur'ani don me don su ci buri su cimma burin su wajen rusa da awar Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna ji suna gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada sai dai su sun koyar da kai don sun tabbata ya faɗi gaskiya da ya kamata su yi imani ne amma ina Allah subhanahu wataala ya azurta mu da imani Allah subhanahu wataala ya ce id qalatil malaikatu ya maryamu kuma ka duba wata daraja har yanzu lokacin ka ambata musu ya kai Annabi sallallahu alaihi wasallam can baya Allah subhanahu wataala ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryam sai da aka yi ƙuri'a aka daure nan ta kamar da aka yi bayani nan kuma sai ga ta ita ma yanzu ta girma ta taso to bayan ta girma to ga daraja ga wata daraja da Allah subhanahu wata'ala ya nufe ta da shi. Sai Allah ya ce iz qalatil mala'ikatu, katina lokacin da mala'iku suke cewa ya Maryamu ya ke Maryam, inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu, lalle Allah yana miki albishir bi kalimatin minhu, wato da kalma daga gare shi, kalimatullah, innama qawluhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, kalmar Allah kenan. Annabi Allah subhanahu wata'ala cewa Annabi Isa yayi kasance faskana, sai ya kasance kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake so ya kasance. Don haka Al-Qur'ani yana nuna mana cewa yanzu ga darajar ita kanta Maryam ya zo, ita ma haifanta aka yi, ayoyin su suka nuna mana yadda aka haife ta da yadda aka rene ta, to yanzu ita kuma ayoyin suna nuna mana ita kuma yadda za ta aihu da kuma wa za ta aifa. Ka duba wannan tsari na Al-Qur'ani, saboda me Allah subhanahu wataala ya ce zurriyatan ba'dha min ba'd, sai tun farko kuma Allah ya ce inna Allaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin, Allah ya zabi waɗannan zuriyoyin ne, Allah ya zabi waɗannan family ne gaba ɗayan su, kowace family cikin waɗannan family din Allah subhanahu wataala ya zabe su zabi irin nasa. Don haka ya sanya Allah subhanahu wataala yake jera abun daki daki, yake biyar da abun daki daki, domin me? Domin mutane su gane cewa lallai wannan mutane zababbun mutane ne a gurin Allah, sannan mutane ne masu daraja a gurin Allah subhanahu wataala. Amma me ya kai su ga wannan daraja? Riƙon su ga addinin Allah, biyayyar su ga dokokin Allah, tsayuwan su da tawakkalin su ga Allah subhanahu wataala, yawaita addu'o'in su ga Allah subhanahu wataala, yawan roƙon su da kaskantar da kansu a gurin Allah subhanahu wataala, shi ya ba su wannan matsayi, ya ba su wannan daraja, ya kai su ga inda ba a tsammani. To yanzu ita ma Maryam ta zo matsayin aihuwa, sannan ta zo matsayin da Allah subhanahu wataala yake so ya nuna darajanta, kuma sannan ya nuna wa za ta haifa. Allah ta iz qalatil mala'ikatu, ka ambata musu lokacin da mala'iku suka ce ya Maryamu ya ke Maryam, inna Allaha yubashshiruki, lalle Allah yana miki albishir kema bi kalimatin minhu, da kalma daga gare shi ne abunan kun fayakun, wato dan ya kasance kawai Allah ya yi nufi shikenan, kawai sai ya kasance. Allah yana miki albishir da cewa zaki haifi da ismuhul masihu, sunan dan almasih, Annabi Isa almasih, domin Annabi Isa almasih mala'ika Jibrilu alaihi salam shine Allah subhanahu wataala ya aiko yayi busa, kamar yadda nassin alqur'ani ya tabbatar. Sannan sai ga Maryam ta wayi gari ga juna, sannan naquda yazo, sannan ta aihu, sannan aka umarce shi ta dauko shi, nan take ta zo mutanen ta, nan take suka rinka mamaki suna magana, nan take Allah ya bawa da damar yayi magana. Haka ismuhul masihu Isa ibn Maryam, shine Isa dan Maryam. Allah subhanahu wataala ya ambace shi almasihu, sannan ya ambace shi Isa ibn Maryam, Isa dan Maryam, wajihan fi dunya, yana da daraja, babban matsayi yake da shi a duniya, wal akhirati yana da babban matsayi a lahira. Kaji wannan tun ba a yi fidan butukunna, shi gaba daya an gama bayani. Ka duba yanda Allah yake fadin irin wa'innan zuriya din, me kai su ga wannan matsayi? Riko ga addinin Allah, kiyaye amana, rashin cin amana, adalci da suke da tsayuwa akai, rashin yaudara, rashin kariya alƙawari, rashin ƙarya. Wani shi ya daga wannan daraja ta wannan zuriya daban-daban, ya daga darajar su, ya daga mutuncin su, ya daga wato falalar su. Ko ina aka gani a duniya ko babu wanda ya sai ƙaryata, babu wanda isa kuma ya ja, domin alqur'ani ne yake magana. Saboda haka in an ce ma addini ya tabbata a guri, to ka tabbata gurin an samu alheri. In an ce ma addini ya tabbata a gida, ka tabbata gidan an samu alheri. In an ce ma addini ya tabbata a anguwa, ka tabbata anguwar an samu alheri. In an ce ma addini ya tabbata a cikin wane, ka tabbata wane ya zama mutumin kirki an samu alheri. An ce ma addini ya tabbata a gari kaza, to ka tabbata wannan garin ba abun da za a samu sai alheri. Don haka mutane, in aka watsar da addini to ba abun da ba za a watsar ba. wanda addini bai ratsa shi ba har yanzu ba safai yake sanin addini ba kiga yana wasa da addini yana wasa da abinda Allah subhanahu wataala yace ai yana wasa da garabasa ta ni'imomin Allah subhanahu wataala don haka Allah subhanahu wataala ya fadi matsayin annabi Isa shi ma tun ba a haife shi ba cewa wajihan fi dunya wal akhirah kuma Allah ce wa minal muqarrabi annabi Isa yana daga cikin muhimman mutane makusata a gurin Allah subhanahu wataala kuma Allah ya saki cewa wa yukallimun nas na'am
wa yukallimun nas bil mahdi wa kahlan wa min as-salihin qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar قال كذلك الله يخلق ما يشاء
قال كذلك الله يخلق ما يشاء
إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
الله سبحانه وتعالى يفدي شيئا النبي إيسا يارون ذاهفا ويكلم الناس في المهد وكهلا zai zama yana magana da mutane fil mahdi tun yana cikin tufar wato yana cikin bargon aihuwa yana dan jinjiri ana haifansa zai magana da mutane wa kahla hakanan zai magana da mutane tamkar yadda yana halin dottaku ko zai magana da mutane yana jinjiri kamar yadda zai magana da mutane bayan ya zama dottijo ko zai magana da mutane yana jinjiri kamar yadda dottijo ke magana da mutane saboda hali na dottaku wa minas salihin yana daga cikin salihan bayi inji Allah mahaliccinsa kaga dukkan zabi da tazkiya da wankewa da tsarkakewa an fada akan dan wannan tun ba a haife shi ba wannan albishir aka yi mata da wannan dan ake fadin waɗannan sifofin ga dan kaga wannan magana kawai ta riga ta cika ta kare cewa iyaka an samu dukkan daraja ta gama abuna sauka a waɗannan gida ba komai ya kai su ga wannan daraja ba sai illa kawai bin Allah subhanahu wataala da son Allah subhanahu wataala da biyayya ga dokokin Allah subhanahu wataala abunda suka sa a gaba na rayuwa na ibada na addini shi suke yi ba rayuwar wasu ce a gaban su ba rayuwar gidan wani ne a gaban su ba tsegumi ba yawan abubuwa da maganganu marasa tushe musamman irin yadda muka zama a yanzu labarai marasa tushe maganganu marasa gaskiya maganganu wadda ba maganganun gaskiya ba ai ta abubuwa wannan ba shi bane ba shi bane abunda ake so abunda ake so a yi shine a tabbata Allah subhanahu wataala ga ce minti biyar kuma Allah subhanahu wataala yana bayyana haƙiƙanin abubuwa ka kari kita mun lissafi Malam Usman kai ba ka saita abu ne Malam Usman ya ce wani lokaci yayi dama shine mai rekodin shine shugaban tafiyar ya ce wa minti daya kuma yanzu kawai ya ce minti daya ciwo, ina ga ban san me ya faru ba. Saboda haka ni yanzu zan zamu dakata anan insha Allahu ta'ala, lokaci na gaba in yace mu ci gaba sai mu ci gaba. Wallahu ta'ala alam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, wannan bala'i da muke ciki, Allah ka mana dauki gare shi, abubuwan da ake ta magana a kansa na cututtuka, Allah subhanahu wataala ka yaye mana. Allah subhanahu wataala ka kawar mana da wannan bala'i. Allah subhanahu wataala ka mana saukin rayuwa, ka yanta mu, ka samu na daga cikin yantattu da mu da iyayen mu a wannan wata mai albarka, musamman a waɗannan kwanaki, zuriyar mu da iyalan mu. Allah ka shiryar da mu, ka tabbatar da mu bisa shiriya, ka kare mu da kariyarka. Masu nufin mu da sharri, Allah ka isan mana akan su. Masu nufin taɓa mutuncin mu, ya Allah kai mana maganin su, ka isan mana akan su. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awa. In masu shiriwa ne, Allah ka shiryar da mu tare da su baki daya. Inna rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.